الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiyata tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 6 ga watan Zulhijja hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma 27 ga watan 7 shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
sakin da aka yi da ita sakin da yi ana sa shi cikin layi
wai sakin mace a lokacin da take cikin jini na al'ada sai ka hada da jini na biki shin wannan saki ya tabbata ko kuma bai tabbata ba tare da cewa abu ne sananne a shar'ance sakin mace lokacin da take cikin jinin al'ada ko take cikin jinin biki ko kuma bayan ta gama tsarki an kusance ta haramun ne shine ake kiran shi at-talaqul bid'i saki wanda yake na bid'a saki wanda yake abdalaku sunni saki wanda yake na sunna shine bayan mace ta gama jinin al'ada ba tare da an kusace ta mutum yayi mata saki daya wannan shine saki na sunna amma duk lokacin da mace take cikin jinin al'ada ko jinin biki ko kuma bayan ta gama tsarki an kusance ta to wannan saki ne wanda yake na bid'a to shine dan uwa yake tambaya idan mutun ya saki mace tana cikin hali na jinin al'ada ko jinin biki menene matsayin wannan saki ya tabbata kuma dole zai dawo da ita in dai ba saki bane na karshe ta gama wannan al'ada in ta gama ta tsarkaka ba tare da ya kusance ta in yana so ya dawo da ita in baya so kuma a lokacin nan ya zubarta ya sake da kenan ta tafi tare da cewa wasu malamai sun tafi akan cewa tunda a cikin yanayi ne wanda bai dace ba a yi saki yayi saki suka ce wannan saki ba za a lissafa da shi ba na daga cikin su irin su Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai sun kafa hujja da hadisin da Aisha Allah in karramata yadda ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin mu akan sa to za a watsar masa da kayan sa to amma tare da cewa ita wannan qadiyya wannan al'amari ya kasance ga Abdullahi dan Umar a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya saki matarsa tana cikin jinin al'ada aka fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya fada ga Umar yace sa danka Abdullahi ya dawo da wannan matar. In ta gama wannan al'ada, in baya son ci gaba da zama da ita ya sake ta, in kuma yana son ci gaba da zama da ita kuma ya dawo da ita. Ibn Umar da kansa yake cewa wannan saki da nayi yace an lissafa min da shi. Wanda Allah ya saka masa shi cikin lissafi. Dan haka wannan dalili ne wanda yake tabbatar da duk wanda ya saki matar shi tana cikin jinin al'ada ko jinin biki, wannan saki ya tabbata. Dan haka bayani akan wannan mas'ala ya gabata a darasin mu na Umdatul Ahkam lokacin da muka zo kan hadisi. Ibn Umar da kansa yake cewa an lissafa min da wannan saki da nayi. Na'am.
Safaro ni na bayan sallah ta laya da ake liman, liman ne zai dinga yi ana yi ko kuma in yi tana tsawo ta
wai azkar waɗanda aka shar'anta mana a cikin wannan wata, wanda akwai azzikirul mutlaq sannan kuma akwai azzikirul muqayyad. Azzikirul mutlaq zikiri wanda yake sakekke tun daga kamawar shi wannan wata na Zulhijja har akai ranar Idi lokacin da aka yanka layya, to an shar'anta mana mu yawaita ambatan Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna daga muryoyinmu game da wannan zikiri. Shine Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A duk yanayin da muka samu kanmu matukar ba yanayi bane wanda ya dace a ambaci Allah, sawa'an kana zaune ko kana kwance ko kana tsaye ko kana cikin tafiya ko kana cikin wasu aikace-aikace, sunna ne ka rayar da waɗannan kwanaki goma na farkon Zulhijja da waɗannan da wannan zikiri. Su ne ake kiransu al-ayyamul ma'lumat, kamar yadda a cikin suratul hajji Ubangiji ta'ala na faɗa, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan haka malaman tafsiri magabata sun tabbatar da al-ayyamul ma'lumat sune waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja, kamar yadda yazo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda. Ash-shahidu Ubangiji ta'ala cewa wa yadhkuru ismallahi, dan su ambaci sunan Ubangijinsu fi ayyamin ma'lumatin a cikin kwanuka waɗanda suke sanannu, su ne waɗannan kwanuka goma na farkon Zulhijja. To wannan malamai suka ce shi ne azzikirul mutlaq, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa babu wasu kwanuka wanda aiki nagari a cikinsu ya fi suyuwa a gun Allah subhanahu wa ta'ala sama da kwanuka goma na farkon Zulhijja. A wata riwaya sai ya ce fa aktsiru fihinna tahlila wa takbira wa tahmid, ku yawaita hailala da kabbara da hamdala a cikin su. Ma'ana shine Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. To shi ko in aka ce azzikrul muqayyad shine wanda yazo kenan bayan salloli tun daga ranar Idi, an gane ko, tun daga ranar Idi bayan sallah ta az-zuhr, wasu malamai suka ce tun daga bayan sallah ta al-asr har izuwa ƙarshen kwanukan Mina, sune ayyamu tashrik kenan bayan layya da kwana uku, shine suka ce yakan tukake daga sallar asuba kenan taran 13 ga watan Zulhijja. Kenan ana salamu cewa daga sallah bayan an yi azkar waɗanda aka sunnanta mana bayan kowace sallah ta farilla, to an so jama'a wato su yi ambatan Allah a wannan lokaci, shine Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Haka kowa zai yi daga cikin masallata. Dan haka da shi wancan azzikrul mutlaq da shi azzikrul muqayyad yin jam'in shi, ma'ana wani yana dauka jama'a suna dauka gaba daya, wannan bid'a ne, kowa nashi zai. Na'am. Wai dangane da kabbaruri na sallar Idi, sau nawa ake ɗaga hannu, iya abin da yake sunna a kabbara ta farko ne mutum zai daga hannu, sauran kabbarorin ba muhimmanci daga hannu. An gane ku? Haka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka a sallar jana'iza ganin fa'ida ita ma kabbara ta farko ne ake daga hannu, sauran kabbarorin ba a maimaita daga hannu, tare da cewa ya zo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda, yana daga hannu tare da kowace kabbara. Amma iya abin da ya tabbata a farkon ne ake daga hannu, sauran kabbarorin ba a daga hannu. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin kitabul buyu, wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa. Kuma darasi da ya gabata mun zo ƙarshen babun da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen wato suntuwa. Yau insha Allah ta'ala wato za mu tashi babi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الفرائد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قل فرائد بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر متفق عليه. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت بن وأخت فطب النبي صلى الله عليه وسلم لابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة السدسين وما بقي فللأخت. رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي. وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة. وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ. مالم الله يجيكم سنة فتاة wato shine yake cewa babul fara'id, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukunce-hukuncen rabon gado, tare da cewa inda so samu ne abin da yafi dacewa malam ya faɗa ya ce kitabul fara'id, littafi wanda ke bayani game da wato hukunce-hukuncen rabon gado. Me yasa? Domin shi rabon gado mas'ala ce wadda take zaune da gindin kanta, ba ta da alaka da saye da sayarwa. An gane ko? Ba ta da alaka da saye da sayarwa. Kamar yadda Ibn Abdul Hadi Al-Maqdisi yayi a cikin littafinsa shine Al-Muharrar, lafazin al-fara'id jam'i ne na farida, wanda asali wato ismul masdar ne na fadarsu kenan farada, sai a ce faridatan, wanda in aka ce alfard a larabci yana da ma'anoni waɗanda suke da dama, na daga cikin ma'anonin wato shine at-taqdir. Idan aka ce al-farq bi ma'ana at-taqdir, kenan ba wani abu gulgudu, an gane ko, shine at-taqdir, kenan ba abu gulgudu, kenan kaddarawa, ka bashi gulgudu ka ce kamar gulgudan kaza, shine ake nihi da al-farq. Dan haka in aka ce al-fara'id bi ma'ana at-taqdirat, kenan ba wasu abu gulgudu. Me yasa shine malamai suka ce li annahu yuj'alu fiha li kulli shakhsin qadaran ma'luman min malil mayyit, domin akan sanya ma kowane mutum gulgudu wanda yake sananne daga cikin dukiyar mamaci, an gane ko, makusantan mamaci waɗanda suke da rabo, kenan kowa za a hudda a ce ga iya gulgudan rabon shi. Shi yasa ake ambaton shi da al-fara'id, shi ne suka ce li annahu yuj'alu fiha li kulli shakhsin qadaran ma'luman min malil mayyit, yana daga cikin ma'anonin sa shine al-qaq, ma'ana yanko wani bangare, an gane ko, shine al-qatu, ma'ana yanko kenan wani abu. Kamar yanda Larabawa suke fada, mutum yakan fada yace faradtu li fulanin kaza min al-mal, wani na yanka masa kaza daga cikin dukiyata, ai qatu lahu shay'an minhu. To dan haka shi wannan babi kenan an ambaci, an kebanci al-mawaris gado da wannan suna ake kiran shi al-fara'id, domin fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa, nasiban mafruda ai maqtu'an bihi, kenan rabo ne wanda yake abin yankowa, an gane ku, rabo ne wanda yake abin yankowa. Dan haka malamai suka ce kenan lafazin fara'id jam'i ne na farida, farida anan bi ma'ana fa'ila, fa'ila ce bi ma'ana maf'ula ai mafruda, kamar yadda Ubangiji ta'ala yace nasiban mafruda, rabo ne wanda yake abin yankowa. To dan haka kenan a istilahin malamai, idan aka ce al-fara'id yawa shine suke cewa kenan fiqhul mawarith wa ma yudammu ila zalika min hisabiha, wato shine sanin rabon gado da abinda ke haduwa da shi kenan na lissafi, kenan yanda ake lissafa dukiyar a kasa a ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Dan haka a takaice shi wannan gado kenan mawdu'in sa shine at-tarikat, ma'ana dukiyar da mamaci ya bari, akan shi ne ake kai kawo domin a kasa duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Sannan hukuncin sanin gado farilla ce wadda take mai wadatarwa a cikin jama'a ta musulmi, idan aka samu waɗanda suka tashi suka nemi wannan ilimi to sun sauke ma sauran jama'a, amma a cikin jama'a in aka kasa samu waɗanda za su tashi su je su nemo wannan ilimi to gaba ɗayan jama'ar wato sun fada cikin laifi, sun dau zunubi, saboda sun tozartar da abin da Allah ya wajabta musu. Dole a samu wasu su tashi su yi ilimin gado, idan suka yi sun sauke ma sauran jama'a. Fa'idarsa shine sadar da haƙƙin duk wani mai haƙƙi kenan zuwa gare shi, kenan duk wani wanda yake da rabo a sadar masa da haƙƙinsa. Dan haka Ubangiji ta'ala da kansa wato ya raba gado a cikin Al-Qur'ani, rabo wanda yake mafi kyawu, mafi adalci, gwargwadon yanda abinda hikimarsa ta kunsa da yanda yake tausaya ma bayinsa. Ubangiji ta'ala ya yi bayani, cikakken bayani. Don haka ayoyin da suka zo a cikin Alkur'ani waɗanda suke bayani game da rabon gado da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun isa game da duk wani abu wanda zai iya aukuwa na gado. Za ka samu wani bayanin a bayyane yake a fili, wani kuma yana buƙatar izuwa, wato sai an tsaya an lura za a iya fitowa da hukunci. An gane ku? Duk galibin matsaloli waɗanda suke na gado a cikin ayoyin Alkur'ani a bayyane suke, wasu kuma a koye suke, sai malamai kenan an tsaya an lura sannan ake iya fitowa da hukunci. Haka abin da yake cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka akwai hadisai da dama waɗanda aka rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke kwaɗaitarwa akan cewa jama'a su tashi su nemi ilimi na gado kuma su karantar da jama'a. Sai dai galibin hadisan dukkansu hadisai ne waɗanda suke da'ifai, ba wanda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na daga cikinsu hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, hadisin yana cikinsu na Ibn Majah da as-sunan na al-Imam Dar-Qutni da kuma as-sunan na al-Imam al-Baihaqi. Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, yake faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ya Abu Huraira, manzon Allah ya ce masa, ya kai Abu Huraira, ta'allamul fara'ida wa allimuha, manzon Allah ya ce ku koyi gado kuma sannan ku koyar da jama'a, ma'ana ku nemi ilimi na gado kuma ku koyar da jama'a. Sai ya ce masa, fa innahu nisful il, domin ilimin rabon gado wato rabin ilimi ne, in an kasa ilimi gaba ɗayansa kashi biyu to ilimin gado ya kwashi rabi. Manzon Allah ya ce masa, wa huwa yunsa, wato shine ilimin da wato nan da zuwa ɗan lokaci wato za a manta shi, ma'ana za a bar shi. Wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati, kuma shine farkon abinda za a zari daga cikin al'ummata na ilimi, shine farkon abinda za a zari. To tare da cewa shi wannan hadisi ne da'ifi, amma malamai suka ce ma'anar ingantacciya ce, domin akwai ayoyi na Alkur'ani da hadisai ingantattu na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka kunshi ma'anarsa, domin akwai ayoyi na Alkur'ani da hadisai waɗanda suke kwaɗaitar da muminai, suke zaburar da su akan cewa su tashi su nemi ilimi. Kaga shi ku sanin gado ilimi ne wanda yake mai zaman kanshi, kuma abu ne kuma wanda yake a tabbace, wanda in ka tsaya ka kalla a yau wato ilimin gado yayi karanci a cikin jama'a, yayi karanci a cikin jama'a. Kuma sannan ilimi ne wanda wato jama'a suna da tsananin buƙatar shi, saboda dai mutuwa dai kullun yin ta ake, aƙalla mutum goma su mutu sai an yi sa'a za a samu ɗaya wanda bai bar wani abu ba. Idan ka mutu ko jika guda ka bari, matukar an fitar da abin da ya shafi ɗawainiya ta binnewa, an biya bashin da yake kanka, inda wata wasiya da ka yi an zartar abin da ya rage ko dala ɗaya ce, to wannan gado ce dole a raba ma magada. Kaga kenan abu ne wanda jama'a suna da tsananin buƙatar shi. To shine a nan wato malam sai ya zo mana da hadisi na farko a baban, hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, alhiqul fara'ida bi ahliha, manzon Allah ya ce ku riskar da wato rabo ga masu shi, ma'ana waɗanda suka cancance shi, ma'ana ku ba su rabonsu. Kar mu manta bayani ya gabata kenan lafazin al-fara'id wato jami'i ne na farida, kenan idan aka ce al-farida bi ma'ana kenan wato idan aka ce al-fard kenan shine at-takdir, kenan in aka ce alfarida kenan ai shine rabo wanda yake kenan abun wanda yake abun sa ma gulgudu kenan rabo wanda yake da gulgudu kenan shine anan yace alhiqul fara'ida bi ahliha manzo Allah yace ku ruskar da alfara'ida ai al'ansiba almazkura fi qawlihi ta'ala fi kitabillahi azza wajal rabo wanda aka ambata a cikin wato littafin Allah mai girma da daukaka ku surkar da shi ga masu shi wanda kasancewar a cikin alqur'ani rabo shida ne ubangiji subhanahu wata'ala ya ambata an gane ko shida ne farko dai akwai an-nisf wato rabi a raba dukiya kenan a fitar da rabi sannan kuma akwai ar-rubu an gane ko ar-rubu idan aka ce ar-rubu a kasa hudu kenan a fitar da daya sannan kuma akwai as-sumun shine a kasa takwas a fitar da daya sannan kuma akwai wato as-sulus a kasa uku a fitar da daya sannan kuma akwai as-sulusan a kasa uku a fitar da kashi biyu sannan akwai as-sudus a kasa shida a fitar da daya kenan waɗannan su ne ake kiransu al-fara'id wanda Allah ya ambata a cikin al-Qur'ani in ma ka ɗauka ka ce an-nisf was-sulus was-sulusan war-rubu sannan was-sudus was-sumun kenan shine suke cewa an-nisfu wa nisfuhu wa nisfu nisfihi kenan rabi sannan da rabin shi kenan shine rubu'i sannan kuma da rabin shi kenan shine sumuni sannan akwai as-sulus sulusi sannan akwai as-sulusan an gane ko kuma ka ce as-sulusan kenan as-sulusan wa sulusuhu wa sulusu sulusihi kenan as-sulusan a kasa uku a fitar da kashi biyu sannan kenan rabin shi shine kuma as-sulus sannan kuma akwai wato sulusu sulusihi kenan shine as-sulus a shidda a fitar da daya to shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alhiqul fara'ida bi ahliha wato ku ruskar da rabo ga masu shi ma'ana waɗanda suka cancanta kamar yadda Allah ya ambata a cikin al-Qur'ani sai ya ce fama baƙiya abinda ya yi saura bayan an ba masu rabo rabonsu maza Allah ya ce fahuwa li aula rajulin zakar maza Allah ya ce wannan abinda ya rage ya fi cancanta ga mafi kusaci da mamaci namiji an gane ko shine yace rajulin zakar ma'ana ga wanda yafi kusa da mamacin kenan namiji wanda yafi kusa da mamaci manzo Allah yace abin da ya rage to shi yafi dacewa a ba wanda yafi kenan kusa da danganta ga shi mamacin dan haka a cikin yanzu a mamaci misali idan mutum Allah ya masa rasuwa wane ne yafi kusa da shi a cikin maza gaba daya dan shi ƴaƴa waɗanda suke na tsatsu su suka fi kowa kusaci da mamaci to bayan ɗanka na tsatsu sannan sai wa jika yahi uba kusa da kai an gane koda ya kaskanta jikan ka ne yafi kusa da kai idan aka ce ga jikan ka to wannan yafi mahaifinka kusa da kai shi mahaifi idan aka kasa shi da aka bashi kashin shi daya to wannan dan abin da ya rage gaba ɗaya shi za a ba kenan bayan da sannan sai jika koda ya kaskanta jika sannan kuma sai wa sai uba an gane ko sannan kuma sai kaka koda ya daukaka kakanka ne kenan na bangaren uba sannan sai ɗan uwa waɗanda suke shakikai sannan kuma waɗanda suke sai kuma ƴan uwa waɗanda suke da abbai wanda uba ya hada ka da su, sannan kuma sai ɗiyan ɗan uwa wanda yake shakiki, sannan sai ɗiyan ƴan uwa waɗanda suke da abbai bayan su, kuma sannan thumma a amam, sannan kuma waɗanda suke wato ƴan uwan mahaifi. Idan aka ce am shine ɗan uwan mahaifi, wanda da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ya haɗa su, sannan kuma sai ƴaƴan ammi. To waɗannan su ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake nihi da cewa fama abqatil fara'id, ko kuma fama baqiya, wato abin da ya rage bayan an ba masu rabo-raban su. Maza Allah ya ce fa huwa li aula rajulin zakar, maza Allah ya ce ya fi dacewa ga mafi kusaci da mamaci namiji. Lafazin aula an ciro shi ne daga alwaliyu, alwaliyu bi ma'ana alqurb, kusaci. Aula a nan kinan bi ma'ana aqrab, ai fa huwa li aqrab, li aqrab, li aqraba, li aqrabi rajulin zakar, kenan ga namiji wanda yake mafi kusaci da mamaci. Abin da ya rage anan malamai suka ce menene, me yasa anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade da cewa bir rajuli fa huwa aw fa huwa yake cewa fa ma baki fa huwa li aula rajulin zakar. Anan lafazin rajul ya fita ne, an gane ko, mafita wanda take ta mafi rinjaye, amma tare da cewa mace in ta yantar da bawa, ɗan bawan nan baya da magaji, to wannan ita ce za ta gaji wannan bawan nata gaba ɗaya. Kenan anan lafazin rajul kenan kharaja makharajal ghaib, ko kuma masu raban bawa ne. Misali mace ce ta ƴanta bawa, wannan bawa yana da mata, Allah ya masa rasuwa, ba ɗa ba jika, ba uwa ba uba. Idan aka ba matar shi rubu'i ɗaya daga cikin hudu, wannan kashi uku da ya ragewa zai gada ita wannan wadda ta yantar da shi, an gane ku, ita wadda ta yantar da shi. Don haka nan malamai suka ce kenan lafazin rajul anan kharaja makharajal ghaib. To anan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta rajul din bi zukura, yace fa huwa li aula rajulin zakar, tare da cewa ai shi in aka ce rajul ai baya kasancewa illa zakaran face nan, mace a iya ce mata zakar? To anan malamai suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata saboda wasu fa'idodi. Fa'ida ta farko, domin asali a larauci shi lafazin rajul baya kasancewa sai ga dan adam wanda yake baligi, dan adam baligi. Kenan anan in har ka koma a larauci kace li rajulin, aka tsaya li rajul, kenan yara kankana ba su da gado, saboda yaro karami ba a ce masa rajul. In ka ji an ce rajul a larauci, sai wanda yake balagagge daga cikin yayan adam. Kaga me yasa? Saboda anan kenan a mana bayani game da cancantar gado. Kenan in aka ce rajul kin ba ana nihi ba sai balagagge, ko da yara kankana ne suna da gado. Don haka manzon Allah ya zo da lafazin zakar, saboda su larabawa a jahiliya ba sa gadar da kankanan yara, yara kankana ba a raba gado da su, fada suke cha suke la yarisu illa man yarkabul farasa, ba wanda zai gaji dukiya sai wanda yake iya hawa dukiya fita fagen daga. Waya haminul kalla, wanda zai iya ɗaukan nauyin wani, wayan ka'ul aduwa, wanda zai iya bakanta ma abokin gabare. Kenan sai balagagge, su yara kankana ba su da gado a jahiliya. To don haka manzon Allah sai ya ce fa huwa li aula rajulin zakar. A wata faɗa malamai suka ce shi lafazin rajul akan yi amfani da shi a cikin nassi na shari'a, amma me ake nihi ashakas mutum? In aka ce mutum, kaga ai mace ma mutum ce, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa man wajada malahu inda rajulin kad aflasa, duk wanda ya samu dukiyar ainihin dukiyar shi a wurin mutumin da ya tsiyace, misali ka sayar masa da wata mota bai rigai ba ya baka kudin motar, kuma bashi ya lauce shi alkali ya ke wannan ya tseda shi, ya tseda dukiyar shi, amma ainihin motar da ka saida mishi gata, to kaga anan kai ka fi cancanta ka rike motar ka lokacin da za a yi masa wasu. To anan misali in mace ce ce ta saida masa mota kuma bashi ya kewaye shi, alkali ya tsayar da dukiyar shi zai yi wantaran ta biya jama'a, kaga ita ma rajul ce, ita ma mace ce wannan mutunci, kenan me ake nihi da rajul anan mutun ake nihi, kenan kaga lafazin rajul akwai inda yake zawwa a nassi na shari'a wanda ashakas ake nihi mutum, in aka ce mutum ko ya hada namiji ya hada mace, kenan dan haka suka ce fa'idar da ta sa annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace fa huwa li aula rajulin zakar, kenan fa huwa abinda ya rage manzo Allah yace ya tabbata kenan li aula rajulin zakar, ga mafi kusaci ga mamaci kenan namiji, kenan sawa'an baligi ne ko kuma yaro ne karami. Dan haka a takaice shi wannan hadisi dalili ne wanda ke nuna mana wajabcin ba duk wani mai rabo rabansa a farko in za a raba gado, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya nassanta a cikin Alkur'ani rabo shida ne mun yi bayani, akwai an-nisf shine a raba dukiya tsakiya a fitar da rabi, sannan akwai ar-rubu a kasa hudu a fitar da kashi daya, sannan akwai as-sumun a kasa takwas a fitar da kashi daya, sannan akwai as-sulus a kasa uku a fitar da daya, was-sulusan akwai a kasa uku a fitar da kashi biyu, sannan akwai as-sudus a kasa shida a fitar da daya. An gane ku? Kenan waɗannan su ne farko waɗanda ake farawa da su, ake gabatar da su a wajen rabon gado, inda za a fara da shi wanda yake asibi wanda zai iya cinye dukiya gaba daya. To kaga anan su waɗanda suke da rabo kenan rabon su ya sare gaba daya, kenan shi asibi ya wawushe dukiya gaba daya, kenan su mi za a ba su? To dan haka kasancewar shi wato asibi kenan shi yakan yi gado ne ba tare da wani gwalgwado ba. Yanzu misali in ka dauki da ko jika a cikin Alkur'ani Ubangiji ta'ala bai ce ba ga iya raban shi, babu inda Allah ya ce da na tsatso din mutum ya bari ka gwalgwadon raban shi, saboda me yasa shi asibi ne wanda in ka mutu ka bar shi shi kadai yana iya cinye dukiya gaba daya, haka jikanka. Amma shi uba ba asibi ba ne, akwai lokacin da yake asibci bayan an ba masu rabo rabon su, misali yanzu uba in mutum ya mutu yana da dako jika, kaga mahaifinsa ɗaya daga cikin shida za a bashi, amma in mutum ya mutu ya bar uwa da uba ba ɗa ba jika ba ƴan uwa, idan aka kasa uku aka ba uwa kashi ɗaya, uba shi zai kwashe wannan kashi biyu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi as-sudus min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn. Yanzu misali mutum ya mutu ya bar mata ya bar ɗa, an gane ko? Kawai iya abin da ya bari ya mutu ba uwa ba uba sai matarsa sai ɗansa, yaya za a yi nan? Kaga anan rabon mace nawa ne? Ɗaya daga cikin takwas za a kasa dukiyar kashi takwas, in aka ba matar shi kashi ɗaya wannan kashi bakwai kenan ɗa zai kwashi, an gane? To don haka kenan anan mu gane kenan abinda ake farawa da shi kenan su ne waɗanda suke ashabul furud, wato ma'abuta rabo kenan, wanda Allah ya ambata rabansu su ake farawa da su a gabatar da su. Sannan kuma wato wannan hadisi yana ƙara fa'idan tadda mu kenan gadan su waɗanda suke al'asaba waɗanda suke asibai wanda yin aka ce asib shine kenan wanda yake gado ba tare da gwalgwado ba kenan su wane ne sai mu ce su ne akwai ƴaƴa ƴaƴa waɗanda suke na tsatso ɗa wanda yake na tsatso asib ne zai iya cinye dukiya gaba ɗaya sannan akwai jikoki kenan jika shi ma asibi ne ko da jikan jikanka ne sannan kuma akwai al-usul wato shine kamar wannan uba uba shi ma asibi ne misali mutum in ya mutu ya bar mahaifinsa kadai ko kuma mahaifi da wasu ma abutan rabo in an ba masu rabo raban su uba shi zai kwashi dukiyar gaba daya sannan akwai kaka ko da ya daukaka kenan kakan kakan mutum ne sannan akwai al-hawashi wato sune kenan furu'ul usul kamar misali kenan yan uwa idan aka ce wannan dan uwanka ne wanka ne ko kane shakiki ne uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ya hada ku da shi to shi ma wannan asibi ne yakan iya gaje dukiya gaba ɗaya sannan akwai kuma al'amam waɗanda suke dan uwan mahaifi sannan kuma akwai ƴaƴansu kenan sune abna'ul am ko da sun sauka cewa ko da sun danyi nisa tsakaninka da shi in dai kasancewar misali wannan da shi da mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya suke to in babu shi ɗan shi ya tsaya matsayin shi in babu ɗan jika ya tsaya matsayin shi haka in babu wannan jika jikan jika ya tsaya matsayin shi in ya kasance kenan shi wannan asibi misali mutum da ya mutu ya bar ɗan shi ko kuma ya bar jika ko kuma ya bar mahaifinsa ko ya bar wani dan uwan shi shakiki ko ya bar wani dan uwan shi wanda uba ya hada su waɗanda wadan ko kuma amminsa waɗannan ne dukkan su sune ake kira asibai kenan anan shi zai yi jira idan aka fitar da rabon masu rabo abin da yayi saura sai ya kwashi kamar yanzu misali mace ce Allah ya mata rasuwa ta mutu an gane ko akwai lokacin da kuma shi asibin gaba ɗaya ma yake saraya ya rasa komai misali mace ce Allah ya mata rasuwa ba uwa ba uba ba ɗa ba jika kawai sai mijinta sai ƴan uwanta mata su biyu waɗanda suke shakikai kuma sai ɗan ɗan uwanta misali mace ce ce Allah ya mata rasuwa ba uwa ba uba babu ɗa ba jika to iya suwa ta bari wanda za su yi gadon ta farko dai ga mijinta to kuma tana da ƴan uwanta wanda suke shakikai uba ya hada uwarsu ɗaya ubansu ɗaya maza mata biyu da namiji ɗaya amma shi namijin tuntuna Allah ya masa rasuwa sai ya bar ɗan shi kaga wannan ɗan ɗan uwanta yake ɗan ɗan uwa shi kuma matsayin ɗan uwa yake to anan menene rabon mijinta mijinta za a bashi rabin dukiya saboda ba ta da ɗa balanta na jika kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad na gare ku rabin dukiya abinda matanku suka mutu suka bari in lam yakul lahunna walad in har ba su da ɗa ba su da jika idan mace ta mutu ba ɗa ba jika to mijinta za a raba dukiyarta tsakiya a bashi rabi kaga kenan anan shi mijin za a bashi rabin dukiya to waɗannan ƴan uwanta mata shakikai wanda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya su kuma za a ba su as-sulusan kenan za a kasa kashi uku a ba su kashi biyu an gane ko za a kasa kashi uku a ba su kashi biyu to shi kuma ɗan ɗan uwa ɗan 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 uwanta shi kuma wannan asimi ne yana jiran abin da ya rage shi kuma gaba ɗaya ya kwashi to don haka anan dukiyar kaga asali za a kasa ta kashi shidda in aka kasa ta kashi shidda aka ba miji rabi kaga shi wannan ukun da ya rage bai kai su rusan ba kenan kashi biyu daga cikin uku a shidda kenan nawa ne ya kamata a ba su kashi hudu an gane ko hudu shine sulusan daga cikin shidda rabin shidda ko nawa ne? Uku. Kenan anan sai an yi aulun dukiyar an ƙara kenan ta koma kashi bakwai. Idan aka ce aul shine za a ƙara kenan a rabon kowa za a dan rage wani abu. In aka linka ta koma kashi bakwai shi miji sai a bashi kashi uku su kuma sai a basu kashi uku kenan kowa an taba shi. Shi kuma anan dan ɗan dan wata me ya saura anan ba abin da ya saura. Kenan shi ya saraya. Daman shi sai in wani abu ya rage dan haka manzo Allah ya ce fama bakiya abin da ya saura. To tunda komai bai saura ba dole ya hakuri. Cai fama bakiya abin da ya rage tunda cai alhiqul fara'id bi ahliha. Ku riskar da rabo ga masu shi sai ya ce fama bakiya abin da ya saura manzo Allah ya ce fa huwa li aula rajulin zakar. Wannan kenan na mafi kusaci ne ga mamaci wanda yake namiji. Kenan kaga anan in ka dauka wane ne yafi kusa da shi kenan wannan dan wane ne yafi kusa da wannan mata kenan dan uwanta wannan mamaci kenan. Tunda kawai ta mutu ba uwa ba uba ba da ba jika sai mijinta sai yan uwanta mata guda biyu shakikai sai kuma dan uwanta shakiki. Kenan an ba mijinta rabin dukiya. Su waɗannan ƴan uwanta mata shakikai an ba su kashi biyu daga cikin uku. Kenan an yi aulun dukiyar daga shida ta koma bakwai. Shi miji an ba shi kashi uku su an ba su hudu. Kenan ba abin da ya rage to dole shi ya hakura. Sannan kuma wannan hadisi yana ƙara fa'idantar da mu shine wajibcin gabatar da mafi kusaci ga mamaci. Sannan kuma wanda yake mafi sannan wanda yake wanda yake kusa da shi kenan wanda yafi kusa shi ake gabatarwa. Yanzu misali matukar akwai da na tsatso kaga anan jika ba zai gado ba, matukar uba yana nan kaka ba zai gado ba. An gane me yasa? Saboda anan uba yafi kaka kusaci da mamaci, kamar yadda ɗa ya fi kusaci da mamaci wato sama da wato jika. Yanzu kamar misali wato mutumin da Allah ya masa rasuwa ya bar uwa ya bar ɗa ya bar ɗan uwa shakiki ya mutu kawai iya abin da ya bari babu mahaifi sai mahaifiyarsa sai ɗan shi na tsatso sannan kuma sai ɗan uwa shakiki. To kaga anan idan aka kasa dukiyar kashi shida aka ba uwa kashi ɗaya wannan kashi biyar da ya rage kenan ɗan shi na tsatso za a ba. Kaga ɗan shi ya fi ɗan uwa shakiki kusaci da mamaci. Ba ma ɗan uwa shakiki ko da ɗan uwa ne ma shakiki wannan ɗa na tsatso ya fi kusa da shi. Kenan dan haka sai a gabatar da wanda yafi kusaci da mamaci kenan akan wanda yake kusa da shi. Kenan sai a tsaya a lura wane ne yafi kusa da shi. Kamar yadda muka yi bayani da yafi kusa da mamaci, bayan shi sannan sai jika, bayan jika sannan kuma sai uba, bayan uba sannan kuma wato sai dan uwa wanda yake shakiki, sannan kuma sai dan uwa wanda yake da abi, sannan sai dan uwa shakiki, sannan sai dan uwa wanda yake da abi da sauransu. Da wannan hadisi ne kenan malamai suka kafa hujja da wannan mas'ala ta al'aul kamar yadda muka yi bayani kenan, inda ake karawa domin rabon kowa ya fito. Kenan kamar yadda asali macen da Allah ya mata rasuwa ba ɗa ba jika ba uwa ba uba sai mijinta sai ƴan uwanta shakikai mata guda biyu. Kaga za a kasa dukiyar kashi shida. In aka kasa kashi shida miji aka bashi kashi uku shine rabi, su kuma kashi biyu daga cikin uku suke so. Kaga uku kenan bai kai ba. Da abin da ya kamata a basu kenan kashi hudu a cikin shida. Kenan anan sai ta ƙara ta zamanto bakwai. In ta kai bakwai shi wanda za a bashi rabin dukiya shi mijinta sai a bashi kashi uku. Su waɗanda za a basu kashi hudu sai a basu kenan nan kowa an dan tauye ne daga cikin rabin shi. Sannan kuma wannan hadisi halu shine dalilin da malamai suka kafa hujja akan mas'ala ta ar-radd. wanda kenan bayan an ba masu rabu rabunsu. To in wani abu ya rage kuma babu dan uwa asibi wanda zai gashi, an gane ku? Babu wani dan uwa asibi wanda zai gashi abin da ya rage. To anan su waɗanda suke ashabul far kenan, sai a dawo a maida musu wannan sauran dukiyar a ƙara musu. Amma shi ba a raddi ga ma'aurata, mata da miji su wannan ba a yin raddi. Kamar yanzu misali, mutum ya mutu ya bar iyar shi da matar shi, kamar misali mutum ya mutu ba uwa ba uba, sai matar shi sai iyar shi kawai. To anan za a raba dukiya kashi takwas. Idan aka kasa ta kashi takwas, za a ba matar shi kashi nawa? Daya shine zumun. To diyar shi a cikin takwas nawa ne rabin takwas? Hudu kenan, kashi hudu za a bata. Kashi nawa ya rage? Uku. Wannan uku da ya rage kuma sai a dawo a ƙara ba diyar tashi. Shine mas'ala ta arrad, tunda babu wani asibi wanda zai cinye wannan saura. Ita wannan mata ita ba za a yi raddi ba, ba a yin raddi ga namiji ko mace. Kamar misali anan, mace ta mutu ta bar mijinta ta bar diyarta, an gane ko? Kaga in an kasa hudu miji an bashi kashin shi daya, ita diyarta rabin dukiya take bukata a cikin hudu. Rabin hudu nawa ne? Biyu. Wannan ɗayan da ya rage kuma sai a dawo a ƙara ma biyar. Shine mas'ala ta arrad. Kenan in har babu kenan waɗanda suke asibai, kenan masu rabo an ba su rabonsu, kenan abin da ya rage kuma sai a dawo kenan a yi raddi ga su waɗanda suke mafi kusacin mamacin. Tunda cewa ya fama baki ya fahu wani aula rajulin zakar, kenan to tunda babu namiji, to wane ne ya fi kusa ga mamacin? Kenan su waɗanda suke kusa da mamacin kenan waɗanda suke masu rabo, kenan sai a zo kuma a dawo a raba a ba su gurgudan wannan kesu. Ko kuma misali a nan, mutum ya mutu ya bar mahaifiyarsa, ya bar matar shi, kuma ya bar ɗiyar shi. An gane ko? Kenan kaga a nan, idan aka kasa shidda a shidda kenan babu su mu ne. In aka kasa takwas a takwas babu su da su, kenan nawa za a kasa wannan dukiya? Za a kasa ta wato 24. Tunda ita mata a nan abinda take bukata a bata wato shine sumuni, dole sai an kai ta 24. Uwa da mata da take bukatar sumuni a cikin 24 nawa za a bata? Za a bata kashi uku, domin takwas takwas su uku shine 24. Ita uwa da za a bata sudusi ɗaya daga cikin shida a cikin 24 nawa za a bata? Hudu za a bata, domin shida shida su hudu shine 24. Ita kuma diya rabin dukiya take bukatar a bata, rabin 24 shine 12, sai a bata 12. To anan ga 12 ga hudu nawa kenan? 16. Ga uku in an gama 24 kenan kashi biyar ya rage. An gane ko? To wannan kashi biyar da ya rage, babu wani asibi da zai zo ya ci suwa za a ba, sai a yi raddin shi ga ita uwar da diyar. An gane ko? To wannan biyar kin hallo sai a sake kasata. Ita wannan biyar kin kenan sai a kasata kashi shida. In aka kasa ta kashi shida kenan, ita uwa ɗaya za a bata a cikin shidar, ita kuma hannu sai a bata uku. Ko kuma a kasa yanda kenan rabon kowa zai fito wannan kashi biyar kin haddo za a kasa shi kenan a kasa shi da aka bata kashi daya ta wannan kuma kashi rabi za a bata daga ciki to shine iya abinda za a yi kenan waɗanda suke ashabul furud kin bayan wani abu ya rage in dai babu namiji asiri kenan su za a ma raddin wannan kuma kowa gurgudan rabon shi kenan haddo za a sake kasawa a bashi amma mace da miji su wannan ba a raddi ita wannan tunda an riga an bata ɗaya daga cikin takwas inda to wannan sun fita kusaci da mamaci da uwa da diyar sun fita kusaci da mamaci sannan hadisi na gaba hadisin Usama ibn Zaid Allah ya kara masa yadda na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yarisul muslimul kafira wa la yarisul kafirul muslima wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musulmi baya gadan kafiri haka nan kafiri baya gadar musulmi hadisi ne wanda yake muttafaqun alaihi don haka wannan hadisi dalili ne wanda yake tabbatar da wato babu gado tsakanin musulmi da kafiri an gane ko kamar yanda kuma shi ma kafiri babu gado tsakanin shi da musulmi me yasa saboda alaka ta addini da aqida ta fi karfi game da alaka wadda take ta danganta an gane ko ta fi karfi akan alaka ta danganta ko alaka ta aure ko alaka ta alwalaici wanda daman su ne sababin gado akwai danganta akwai aure akwai alwalaici kamar yanda wato Abu Abdullahi shine Muhammad ibn Ali mirabiya yake cewa asbabu mirasil wara salasa kullun yufidu rabbahu alwirasa wahayan nikahun wa wala'un wa nasab kenan aure alwalaici sannan danganta sune sababin gado kaga idan aka ce wannan matar ka ce ko wannan mijinta ne to wannan akwai gado tsakanin su me ne sababin gadon shine aure sannan akwai danganta sannan abu na uku alwalaici duk wanda ya yantar da bawa to zai iya gadon wannan bawa bayan an ba masu rabo rabon su ko kuma in babu wanda zai gaji wannan bawa wanda ya yantar da shi sawa annabi ji ne ko mace shi zai gaji bawa to dan haka kenan alaka ta addini ta fi karfi akan alaka ta danganta ko alaka ta aure ko alaka wadda take kenan ta alwalaici yanzu misali mace ce ce wadda take baki tabiya mijinta ko musulmi ne ta muta akan kristanci ko yahudanci to babu gado tsakanin shi da ita haka ita ba za ta gaje shi ba shi ma ba ya gaje ta ba kamar yanda in tsakanin da da mahaifi ɗaya musulmi ɗaya ba musulmi ba babu gado tsakanin su to shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa musulmi ba zai gaji kafiri haka shi ma kafiri wato ba zai gaji musulmi dan haka ubangiji ta'ala ya yanke alaka tsakanin ashar'anci tsakanin annabi Nuhu da dan sa ubangiji ta'ala yake faɗa innahu laysa min ahadik innahu amalun ghayru salih jai innahu laysa min ahadik wannan danaka wannan da da kake gani baya daga cikin iyalinka domin alaka ta danu ta addini ta fi kowace alaka wato karfi da haka wannan kuma ijma'i ne na malamai akan cewa lalle shi kafiri wato baya gado game da dan uwan shi makusaci wanda yake musulmi a inda suka yi sabani shi musulmi yana iya gadar kafiri jumhur malamai sun tafi akan cewa kwata-kwata kamar yanda kafiri ba zai gaji musulmi haka shi ma musulmi ba zai gaji kafiri ba amma sabani ga Mu'az Allah ya kara masa yadda da shi da Muawiya ibn Abi Sufyan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Masruq ibn al-Ajda da Sa'id ibn al-Musayyab da Ibrahim wato ibn Yazid an-Nakai da Ishaq ibn Ibrahim su waɗannan sun tafi akan cewa musulmi yakan iya gadan kafiri sun kafa hujja da hadisin Mu'az Mu'az Allah ya karramasa yadda ya kafa hujja shi Mu'az din ne yace musulmi yana iya gadan kafiri ya kafa hujja da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci shike daukaka ba a daukaka akan sa kenan musulunci a kullun shi yake sama babu wani abu da yake hawo shi haka wannan lafazi al-islamu yazidu wa la yanqus shi musulunci karuwa yake baya raguwa dan haka sai aka zo wani lokaci kamar yanda hadisi ne wanda yana cikin wato a Musaddad ibn Musarhad ya fitar da hadisi wasu mutane guda biyu dan uwa ne guda biyu musulmi ne da bayahude suka kai kara wajen wato Mu'az Allah ya kara masa yarda mahaifinsu ya mutu wannan shi bayahudan dan uwan bayahudan ya kwashe dukiyar gaba daya a lokacin nan shi dan uwan musulmi sai ya jayayya ya kai kara wajen Mu'az Mu'az Allah ya kara masa yadda gaba ɗaya sai ya kwace dukiyar ya ba wannan dan uwan musulmi ya gadar da shi an gane ko ya gadar da shi sai ya kafa hujja da wancan hadisi al-islamu ya'lu wa la yu'la musulunci shike daukaka ba a daukaka akan sa ba a hawan kansa haka ibnu abi shayba a cikin littafinsa al-musannaf ya fitar da hadisi ta hanyar abdullahi ibnu mukaffal shi yake fada yake cewa ma ra'aitu qada'an ahsana min qada'i muawiya yace ban taba ganin wani hukunci mafi kyawu sama da hukuncin da muawiya yayi shi ne yace na risu ahlal kitabi wala yarsuna mu zamu gaji mazawalin tafi amma su ba sa gadan mu kamar yanda ya halatta mu auri matan su amma su baya halatta su auri mata daga cikin to amma kasancewar wannan hadisi da suka kafa hujja da shi lafazi ne wanda yake gaban me ta kowane bangare musulunci shi yake daukaka ba a daukaka akan shi amma shi wannan nassi ne yake bantance manzo Allah ya ce musulmi baya gadan kafiri haka shi ma kafiri baya gadan musulmi dan haka kenan fada mai rinjaye abinda jumhurin malamai suka tafi akan cewa babu gadan tsakanin musulmi da kafiri Al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa idan misali mutum Allah ya masa rasuwa daga cikin magadan shi akwai wanda yake kafiri kafin a raba gado sai ya musulunta Al-Imam Ahmad ya ce sai a raba da shi domin kwadaitar da shi game da musulunci jumhurin malamai suka ce a ba maganar a bashi komai me yasa saboda kasancewar dukiyar ta riga ta zama ta magada kafin ya musulunta dan haka bayyana haƙƙi a ciki inda ya musulunta ne kafin shi mamacin ya mutu to da yana da gado to amma sai bayan mutuwar mamacin sannan shi ya musulunta kenan dan haka baya da komai a cikin dukiyar wannan kuma ita ce fada wanda take mai rinjaye lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر